Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurkawa sun kwashe gwamman shekaru suna samun rarrabuwar kawuna akan batun ƴancin zubar da ciki da ke cike da takaddama. A makon da ya gabata ne kotun kolin ƙasar ta soke wannan ƴanci da mata ke da shi na zubar da cikin. Lamarin da yanzu shi zai zama jigo a zakatan masu kada ƙuri'a a zaben rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwambar bana. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Soke dokar da ta ba mata ƴancin zubar da juna biyu da kotun kolin Amurka ta yi a makon da ya gabata ya sa batun ya koma hannun jihohin ƙasar 50, inda kowace za ta yi gaban kanta kan yadda za ta tafiyar da wannan al'amari. Hakan ya sa sha'anin zubar da juna biyu ya koma farfajiyar ƴan siyasa yayin da ake tunkarar zaɓen rabin wa'adi, inda za a zaɓi sabbin ƴan majalisar dokoki.
We need to restore the protections of Roe.
Shugaba Joe Biden kenan yake cewa akwai buƙatar mu maido da wannan doka, kuma wannan dama na cikin ƙuri'un da zamu kada. Cikin gwamman shekaru, muhawara kan batun zubar da ciki kan kwadaitar da masu kada ƙuri'a a bangaren ƴan jam'iyyar Democrat da takwarorin su na Republican. Alƙawarin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump yayi a zaben 2016 na nada alƙalan kotun koli masu goyon bayan hana zubar da ciki. Ya kasance ginshiki a nasarar da ya samu a zaben. Trump kenan a wancan lokacin yake cewa zan naɗa alƙalai da za su goyi bayan hana zubar da juna biyu. Hurumin wannan batu zai koma hannun jihohi. A lokacin wa'adin mulkinsa, Trump ya naɗa alƙalan kotun kolin uku, waɗanda duk suka nuna cewa batun ƴancin zubar da ciki batu ne da tuni an kammala shi tun a shari'ar Roe v. Wade. Amma kuma a ƙarshe sun taka rawa wajen soke wannan hukunci da yi watsi da wannan ƴanci. To yanzu tun da an soke wannan hukunci, shin ƴan Republican da za su kada ƙuri'a za su je rumfunan zaɓe? Ko da yake ƴan majalisar wakilai na ɓangaren Republican sun ce, har yanzu akwai wasu batutuwa da zai kwadaitar da masu kada ƙuri'a a matakan jihohi. Steve Scalise ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren ƴan Republican.
The work just begins. Now to go and protect life even more.
Yace yanzu ne ma aka fara aikin da za a kare dokar hana zubar da ciki saboda kotun kolin ta yi watsi da hukuncin Roe v. Wade wanda ke cike da kurakurai, wanda hakan a ƙarshe ya bar wa jihohi hurumin su dauki matakan hana zubar da juna biyu ta yadda suke so, al'amuran da suka kasa yi cikin kusan shekaru 50. To wannan batu dai shine yake kwadaitar da masu kada ƙuri'a na ɓangaren masu ra'ayin mazanjiya irin su Anna Lulis.
Super important to pushing pro-life legislation.
Tace yana da muhimmanci a cigaba da kare dokokin da suka hana zubar da ciki. Abin da zai biyo bayan soke wannan doka shine za a samu rabuwar kawuna tsakanin jihohin ƙasar nan. Wata ƙididdiga da Jami'ar Monmouth ta gudanar a watan da ya gabata ta nuna cewa kashi 48 na masu kada ƙuri'a a ɓangaren Democrat sun ce matsayin da ɗan takara ya ɗauka kan batun ƴancin zubar da ciki ita ce za ta zama jigo a zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Senator Chuck Schumer ya ce yana hangen ƴan Republican a majalisar za su yi yunkurin saka shingayen ƙara daƙile ƴancin zubar da ciki.
Elect more MAGA Republicans if you want nationwide abortion bills. Elect more MAGA Republicans if you want women and doctors to be prosecuted.
Chuck Schumer kenan cikin kalamai na gatsi yake cewa ku zaɓi MAGA ƴan Republican idan kuna son a haramta zubar da ciki a duk faɗin Amurka. Ku zaɓi MAGA ƴan Republican idan kuna so a hukunta mata da likitoci. Ku zaɓi MAGA ƴan Republican idan kuna so a hana mace zubar da juna biyu ko da an yi mata fyaɗe ne ko kuma wani ɗan uwanta ya mata cikin. MAGA na nufin Make America Great Again, taken da tsohon shugaban Amurka Trump yake amfani da shi na sake farfaɗo da martabar Amurka. To a can majalisar wakilai, shugaban majalisar Nancy Pelosi ta ce yana da matuƙar muhimmanci ƴan Democrats su ci gaba da riƙe rinjayen da suke da shi a majalisar.
The Republicans are plotting a nationwide abortion.
Tace ƴan Republican na kitsa hanyoyin da za su sa a haramta zubar da ciki a faɗin Amurka. Bai kamata a bar su zama masu rinjaye a majalisar dokoki ba, amma lallai wannan shine burinsu. Har yanzu babu tabbacin ko wannan batu na zubar da juna biyu zai iya zaburar da masu wuka da ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Annabelle, wata mai goyon bayan ƴancin zubar da ciki ce, ta kuma nuna shakku kan ko zaben ƙarin ƴan Democrat zai iya yin wani tasiri. Ta ce, ta fannin mahanga, batun ƴancin zubar da ciki ne zai kasance a zukatan masu wuka da ƙuri'a. Amma a zahiri ana buƙatar sanatoci ƴan Democrat aƙalla 60. Waɗanda suke da burin ɗaukar matakin ganin an kawo ƙarshen jinkirin da ake samu wajen tabbatar da zaman wannan ƴanci na zubar da ciki. Sakamakon wani binciken jin ra'ayin jama'a da jaridun Politico da Morning Consult suka gudanar bayan da kotun kolin ta soke ƴancin zubar da juna biyu. Ya nuna cewa kashi 40 na Amurkawa ba su ji daɗin soke ƴancin zubar da cikin da kotun kolin ta yi ba. Masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Katherine Gibson da ta hada asalin rahoton sai Julie Levis Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ayi gutun ƙarshen mako lafiya.